wakilai sun yi dafifi a dandalin Eagle Square don babban taron jam'iyyar PDP inda za a zaɓi sabbin shugabanni. Alamu sun nuna gwamnonin jam'iyyar musamman ma gwamna mai tasiri Nyesom Wike na Rivers na mara baya ga ɗan takarar shugabancin jam'iyyar Uche Secondos daga kudu maso kudancin Najeriya. Hakan ya sanya tuni wasu daga yankin kudu maso yamma nuna damuwa ga yadda hakan zai iya shafar sabon haɗin kan jam'iyyar.
I am an Omoluabi of Yoruba land and I will not take part in this charade. I hereby withdraw.
Ba zan shiga wannan kwama calar ba don san ba a yi wa Yarbawa adalci ba, in ji Bode George yayin da yake janye takararsa a Husace. George ya ce ya zama wajibi gwamna Nyesom Wike ya ba wa Yarbawa haƙuri saboda ya yi zargin ya ci musu zarafi. Duk da haka madugun jam'iyyar Shehu Gaban ya ce za su dage don yankin kudu maso yamman ya samu jagorancin jam'iyyar.
Ban san meye Gwamna Wike yake so da ya dace yana nema ya ka rarrabuwan kan fati, yana nema ya kashe ma fatin gaba ɗaya. Because niyarsa in ta alheri ne, su da suka yi taron nan a Fatako suka ce ya koma ƙasar Yarba, don me shi kaɗai zai fito ya ce kuma bai yarda ba, inda niyarsa gyara fatin ne kuma fatin ta ci gaba. Saboda haka ya kamata delegate da mutanenmu na arewa su haɗa kansu su gano cewa wannan alheri da cigaban fatin nan lalle-lalle muna magana da shugabancin PDP ta sake karɓa ta shugabancin Najeriya, babu inda zai fi mana sauki banda ciyaman ya koma kasashen Yarba. Duk wani surutu na cewa akwai haɗin kai duk maganan banza ne. Mutane suna manta da tarihi ne, lokacin da Obasanjo ya zo ya kawo Sato ya sani ai bai kawo ba, amma ya samu ƙuri'un Najeriya kuma ya yi shugabanci da sauransu. Kuma su shugabanninsu na Yarba gaba ɗaya su suka zauna suka yi shawara, sun ce mutum ɗaya da zai iya haɗa kansu gaba ɗaya Yarbawan Profesa Tunde Adarano baya da wani tarihi ko na cin amana ko cin fuska ko cin mutuncin wani.
Sakamakon zaɓen ka iya kaiwa har cikin dare. Mun sanya duk matakan tsaro da suka dace, in ji shugaban taron gwamna Ifeanyi Ukowa na jihar Delta. PDP ta ware kujerar shugabancin jam'iyya ga kudu, tikitin shugaban ƙasa ga arewa. Nasiru Adamu, Malika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.